Dalibai biyu ne suka mutu, wasu da dama kuma suka samu raunuka a wani turmutsutsu a jami'ar jihar Nasarawa da ke garin Kefi a gurin neman tallafi. Lamarin ya auku ne a safiyar yau Juma'a yayin da daliban suka kutsa wurin da gwamnatin jihar Nasarawa ta ajiye buhunhunan shinkafa da take da niyyar rabawa daliban a matsayin tallafi. Daraktan hulɗa da manema labarai na gwamnan jihar Nasarawa Ibrahim Adura ya shaida mun cewa sun samu labarin mutuwar mutane biyu yayin da fiye da mutane 20 ke kwance a asibiti suna karɓan jinya.
Labarin da muka samu shine mutane biyu ne Allah ya rasuwa yayin da waɗansu kaman kimanin 20 ka da 'yan kai suka samu raunuka daban-daban kuma suna karɓan kulawa a asibitoci. Kamar yadda kika sani shi mai girma gwamna cikin satin da ya gabata ya alƙawarin mika tallafi na shinkafa da kuɗi da yake ba wa ɗalibai 'yan makaranta. An ba da wannan tallafi a jami'ar tarayya da ke lafiya, an bayar a polytechnic, an bayar makarantu da kusan gaba ɗaya an samu an raba manyan makarantu na gaba da sakandare. To shi wannan ɗin ne kusan kwana biyu kenan an tara shinkafa a gurin an riga an kintsa cif, ana sa ran mai girma gwamna zai je da safen yau domin ya kaddamar da shi kana sai a raba ma ɗaliban. To labarin da muka samu shi ne kafin lokacin sai aka samu waɗansu wanda ake kyautata zaton bata gari ne da kuma wasu 'yan makaranta wanda ɗaiyu ba su fahimci me ake nufi ba sai suka kasance a gurin. Tun daga dare ma aka ji sun kasance a gurin har zuwa misalin ƙarfe 5-6 na safe aka dai suka fi ƙarfin jami'an tsaron da ke gurin da hukumomin makarantar sai suka shiga inda aka tara wannan shinkafa. Waɗansu su ma an ce ta katanga suka riga haurawa ba ainihin gate da suka karya din ba. To hakan shi ne ya kawo turmutsutsi inda aka samu aka sassu.
Waɗanne matakai za a ɗauka don kaucewa irin waɗannan ko kuma wannan iftila'i da aka samu?
Kamar yadda na faɗa, idan aka bincika aka ga ainihin menene damuwa, to gwamnati za ta ɗauki matakai domin kauce ma irin wannan. Tabbas ana cikin wani hali kuma gwamnati a kowane mataki suna ɗaukan matakan da ya dace don ganin an sauƙaƙa wannan abin.
Bayanai da na tattaro na nuni da cewa ba kaɗai ɗalibai ne suka shiga harabar da aka ajiye kayan tallafin ba, har ma da mutanen gari, wataƙila saboda matsalar rayuwa da jama'a ke ciki. Wani ɗalibi da aka yi turereniyar a idonsa, Mas'ud Usman, ya ce tun cikin dare ɗalibai da mutanen gari da suka haura 6,000 suka yi cincirindo a gaban shingen da aka ajiye kayan abincin.
Rashin planning ya kusa wannan abu haka. Ni ina wajen misalin karfe 6 na safe na ga mutane sama da 6,000 a wajen. Ture har ya fasa kofan shiga wajen na aji abincin ba. To sanadiyar fasa kofan ne mutane su shiga da gudu. Sanadiyar guduwan ne wasu sun an ture su, wasu sun wadi, wasu sun yi rauni har ya kuma har ya kai ga an rasa rayuka guda biyu.
Gwamnatin jihar ta Nasarawa dai ta umarci hukumomin jami'ar da na tsaro su binciko yadda lamarin ya auku da zakulo waɗanda ke da hannu a ciki don hukunta su. Gwamnatin wadda ta jajanta wa iyaye da jami'ar ta kuma ce lamarin ba zai sa ta yi ƙasa a gwiwa wajen tallafawa ɗaliban ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.